الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شاء أكو غوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي الشكرة دبون إيرد اليهود أشرين دابيو wanda ya daidai da 4 ga watan Julai shekara ta 2001 muna karatun littafin Sharh Sunna ta al-Imam Muhyi Sunna al-Hafiz al-Baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a inda muka shiga kitabul imani ajiya saboda imani mas'ala ce mai matukar muhimmanci da girma a musulunci wannan yasa ka jijiya an tsawaita bayani kai da komowa tun daga farkon hadisin da ya fara kawowa ko karasa hadisin ba ai ba sai lokaci ya kure mana dan haka a yau sai mu ce qala al-baghawi rahimahullahu ta'ala akhbarana abu tahir muhammad ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn buya az-zarrad al-bukhari akhbarana abu al-qasim ali ibn ahmad al-khuzai haddathana abu sa'id al-haytham ibn qulayb ibn surayj ibn ma'qil ash-shashi qala haddathana abu ahmad عيسى بن أحمد الأسقلاني أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال يحيى بن يعمر تابعين يتي كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبد الجهني متم فرقو ديفاركاو أكيدر قدريان تي أينهم واتو كثر بصرة تقرين إراقي a ainihin wato wannan mutum sunan shi Ma'bad al-Juhani mun yi bayanin cewa aqidar qadariyancin da ya kawo ita ce aqidar qadariya na farko su ne masu cewa babu wani abu da zai faru a duniyan nan sai da izan Allah bai san da wannan abu ba kafin abin ya faru sai da abin ya faru sannan Allah ya san abu babu wani abu da Allah ya taba kaddarawa ba wani abu wanda ya riga ya ilimin Allah sai abin ya faru kamar yadda ku halittu a lokacin za ku san shi a lokacin shi ma Allah zai san abu to waɗannan qadariyan al-Imam Ibn Qutayba ya bada labari kamar yadda Nawawi ya faɗa a cikin sharhin Sahih Muslim a farkon kitabul iman don Muslim ya rawaito wannan hadisi to da Nawawi ya zo sharhi sai ya ce irin waɗannan qadariyan a yau sun kare a duniya nau'in qadariyancin da ake a duniya a yau shine ya koma mu'tazilanci waɗanda suke cewa sun yadda da kaddara amma me kyau daga Allah mara kyau to daga gare ka kai da ta'abkawa ko kuma daga shedan amma suka ce ka a danganta ga Allah to anan ne manyan malaman hadisi suka ga har yau dai aiki dai bai kare ba dai shine su Imam al-Bukhari su Imam Ahmad da sauransu suka yi tarbuta littafai suna ainihin raddi gare su Imam al-Bukhari ya rubuta littafi khalqu af'al al-ibad khalqu af'al al-ibad halittar ayyukan bayi duk aikin da bayi ke aikatawa mai kyau da mara kyau baki daya wane ne ya halice shi Allah ne ya halice shi saboda Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku da ayyukan da kuke aikatawa. To tunda Allah shi ya halice ku da ayyukan da kuke aikatawa, babu shakka akan cewa ayyukan mutane akwai na gari, ayyukan mutane akwai na banza. To duk Allah ne ya halice ayyukan baki daya. Zartar da ayyukan kuma ya danganci ku din nan ne. Amma Allah dai bai ce ku aikata mugun aiki ba, cewa yayi ku aikata aikin alheri. To dan haka sai aka ce haƙiƙanin halittar komai na Allah ne amma babu ladabi ka danganta sharri ga Allah akwai dadi ka ce ainihin Allah ya ainihin halicci annabi Musa Allah ya aiko annabi Musa amma sai kaga akwai rashin ladabi ka danganta Fir'auna ga Allah tare da cewa waye halicci Fir'auna Allah amma sai kaga ka ce Fir'auna na Allah ne kamar ba ladabi amma waye shi Allah ne yashi to saboda Bahaushe ma da kanshi ya ce nagari na kowa mugu fa sai me shi jama'a mun gane wannan da kyau dan haka al'amarin wannan shine hakikanin abin da qadariya suka koma sai suka zama galibi yanzu an fi kiran su da mu'tazila to sai aka samu akasin qadariya a wancan lokacin sune jabariya su kuma suka ce duk abin da ka gani gaba daya mutun yana aikatawa gaskiya Allah ne kaddara mishi amma al'amarin yafi karfin shi ne don haka bai cancanci zargi ba mashayin giya macci ainihin haramun mai duk wani sabon Allah suka ce bai cancanci zargi ba domin matsayin shi daya da gashi akan iska yaya kuka ga iska take dauka gashi ba sai yadda tayi da shi ba suka ce to haka kai dan adam kake dan haka baka cancanci a zarge ka dan kaje ka sha giya ko kai zina ko kai wani laifi ba waɗannan sune yan jabariya su kuma sune suka rikide aka samu da dama daga cikin su sun bata a cikin aqidar ainihin jahmiyanci a yanzu don haka in kaji a yau an ce mu'tazila to qadariya kenan nada in kaji a yau an ce jahmiya to jabariya kenan nada to mutumin farko da ya kirkiro wannan muguwar aqidar shine ma'abad al-juhani ya kawo wannan a garin basra ta kasar iraq fa kharajtu ana wa humayd ibn abdurrahman nuridu makkah ya haya dan ya amur yace da ni da humaydu dan abdurrahman sai muka fita muka nufi kasan makka domin mu je mu samu malaman sunna malaman alheri su koyar da mu aqidar gaskiya fa kulna muka ce laulaqina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma dai da mu haddu da wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alnahu amma yaqulu mu tambaye shi game da wacce aqida zai fada mana wanne jawabi zai mana game da waccan muguwar aqida da ta taso ma'ana in muguwar aqida ta taso ta zo garinku in garinku ba malamai sai ku fita dan neman malamai in garinku ba malamai sai ku ta gayyato malamai daga waje zo suna bayyana muku munanan aqidoji ne na yan shi'a ne na yan masu danganta kansu wai su yan qur'ani ne wal qur'anu minhum bari Qur'ani ya barranta daga gare su Qur'ani ya la'ance su manzon Allah ya yi baran-baran da su duk sai a je a gayyato malamai sai su zo su yi ta bayani akan su falaqina abdullahi ibn umar sai muka ainihin hadu da sahabi abdullahi dan umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faktanaftuhu ana wa sahibi da ni da wannan ainihin abokina sai muka kewaye wannan malami abdullahi dan umar ahaduna an yaminihi daya daga cikin mu ya zauna dama da wannan malami wal akharu an shimalihi daya daga cikin mu kuma hagu da wannan malamin fa alimtu annahu sayakilu al kalama ilayya ya haya dan ya amura sai yace sai na fahimci cewa humaydu dan abdurrahman zai banni in yi magana zai girmama ni ya kyale ni in yi magana da zaran da na fahimci haka kawai fa qultu sai nace aba abdurrahman ya baban abdurrahman abdullahi dan umar kenan alkunya shi kenan innahu kad zahara kibalana nasun yatakaffaruna hadha alilma wasu mutane sun bayyana a wajen bangaren mu suna nan suna ta bincike game da ilimin nan na addinin musulunci suna ta kwakule-kwakule suna ta sakuce-sakuce suna neman ilimi suna bin ilimi dalla-dalla wa yatlubunahu suna neman ilimi duk inda yake ba dan komai ba dan ayi jayayya kadai yaz'umuna sai suna riya an la kadara cewa babu kaddara kaddara ƙarya ce ba wani abu da Allah ya kaddara innamal amru unuf suka ce duk al'amarin da kaga ya faru unuf a lokacin ne Allah madaukakin sarki shi ma ya san da shi a lokacin al'amarin ya afko Allah bai tsara shi tun azal ba babu wannan abu lokacin abin ya faru kawai qala abdullahi dan umar sai jawabi yace to bari ka fara jin tukuna ka fara jin ka'ida ta farko dake tsakaninmu da masu irin wannan akida fa iza laqita ulaika in ka hadu da irin waɗannan masu mugunyar aqida fa akhbirhum anni bari'un minhum ka ba su labari cewa anni minhum bari'un ni abdullahi dan umar na barranta da ni da su nayi baran-baran da ni da su tsakanina da su ba shiri ba abinda Allah ya hada mu da su da shi wa annahum minni bura'u kuma su din nan ba su bani ba ni ba su bani wallazi nafsi biyadihi ni abdullahi dan umar na rantse da Allah da raina yake a hannun shi wadannan na daga cikin ahadisus sifat hadisan da ke siffanta Allah wadanda jiya muka yi bayani akai yanzu gashi ya ce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi ashe yana daga cikin aqidar sahabbai cewa sun yarda Allah yana da hannu to yaya hannun yake a ba a san yadda hannun Allah yake ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kamar Allah tare da cewa Allah mai ji ne Allah mai basira ne amma babu abin da yake irin shi kuma Allah yace wala tadribu lillahi al-amsal ahir kar ku sake ku buga misali ku ce Allah irin wane ne ko irin kaza ne dan suna yayi daya wannan baya nuna al'amarin ya iri daya dan an ce Allah yana da hannu kar ka taba tunanin cewa an kwatanta Allah da wata halitta shi wai ka ce sai dai a ce Allah yana da karfi to karfin ma ai akwai halittu ana cewa suna da karfi ko ashe dai kai gudun gara ka fada zago dan haka ka fassara kawai na rantse da Allah wanda raina yake ainihin a hannun shi law anna li ahadihim mithla uhudin zahaba da ɗaya daga cikin masu irin waccan muguwar aqida zai mallaki zinari gold wanda ya kai girman dutsen Uhud fa anfaqahu fi sabilillahi yaje ya ciyar da shi ya bayar da shi yayi sadaka fi sabilillahi ma qabila Allahu minhu shay'an hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi Allah ba zai karba mishi wannan sadaka wannan ciyarwa da yayi saboda Allah ba koda ta kai girman dutsen Uhud na zinare matukar ya kasance yana da wannan aqida to har sai yayi imani da kadara ta alheri da ta sharri cewa duk daga Allah ne jama'a mun fahimci wannan ko to daga nan ne sai al-Imam an-Nawawi da sauran malamai suka ce an fahimci kenan Abdullahi dan Umar ya kafirtar da mutanen nan domin gashi ya ce Allah ba zai karba musu alheri da ainihin duk alherin da suka yi ba duk sadakar da suka yi me yasa saboda ainihin sun kafirce wa kaddara sai wasu malamai suka ce a babu lazimin akan ya zan ya kafirta su ta iya yiwa ai kaman musulmi ne ya zan ainihin yayi wani mugun aiki sai a ce ba za a karba mai kaza ba misali ga cikin malamai akwai wanda suka ce wanda yayi ainihin sallah a kasar ko masallacin da ya zan an kwace filin ne babu sallar ko ruwan alwalan da ya zan kwacewa aka ce babu alwalar ko makamancin haka kaga ba cewa kai wannan kafiri bane ibadar aka ce bata to wasu suka ce Abdullahi dan Umar ba wai yana kafirta su bane wasu kuma suka ce gaskiya yana kafirta su ne hakikanin al'amari game da wannan mas'ala ita ce duk mutumin da aka same shi da tsantsar irin wannan aqida babu shakka wannan mutum kafiri ne mutumin duk da aka same shi ya kafirce bai yadda da kaddara ba cewa ba wata kaddara a duniya gaba daya ta alheri da ta sharri duk abin da yake afkuwa a duniyar nan sai ya faru sannan Allah ya san da faruwar abin ku duba fa kalman nan wannan ya rushe wani bango na rububiyya Allah kenan ma'ana ruwan sama da za a yi Allah bai san za a yi ba sai in an yi ruwan saman sannan Allah ya san to yanzu an yi ruwan sama wanda ya kai kaza ya kai kaza ya kai kaza jama'a mun gano wannan da kyau ko to a karkashin wannan shine al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari yayi musu raddi ya nakasha su daya bayan daya yace saboda sun kai matuƙa wajen wulakanta Allah waɗannan mutane ba dan komai ba saboda ainihin wato sun nuna cewa a duniyan nan al'amuran da ke faruwa a duniyan nan sukan faru ba tare da son Allah ba abu yakan faru ya zama yafi karfin Allah ne yafi abin sai ya faru ma'ana abinda Allah yake so yakan gaza faruwa abinda Allah baya so yakan faru a duniyan nan sai ce to duk wanda yake da wannan aqida babu shakka kafiri ne jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu thumma qala sa'annan da Abdullahi dan Umar ya fada mushi ya fada musu wannan bayani dangane da matsayin shi game da waɗannan mutane sai yace haddathana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتي سيدنا عمر بابانا عمر دان خطاب الله يقارا مس يردا يا اينهم باني حديثي قال ايتي وني لوكتي منا زوني اورن منزون الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل شديد بياض الثياب سي وني متين يتنكارو مو غاشنان يتهو غورن مو مي متكر فرن تفافي تفافين شي فري قر shadidu sawadi sha'ari sannan kuma mai matukar bakin gashi gashin shi baki sitik kyakkyawan gashi kenan ma yura alaihi asaru safari ba a ganin wata alamar wahalar tafiya a jikin shi ko kura gwargwadon da yadda in ka san mutum ya sharo tafiya ko a mota ya taho ko a jirgin sama ya taho yana sauka in ya tinkaro ka zaka ga alamar tafiya tare da shi ko ya gaji ko ya galabaita ko ya yi mutsu-mutsu da kura ko gashi nan da jaka gane mazgo ne akwati ne sai dai kaga wata alamar tafiya tare da shi yace to shi wannan gari gashi farakar ga gashi tas ba wata alamar tafiya a jikin shi sannan ƙarin abun mamaki wala ya'rifuhu minna ahadun cikin mu ba wanda ya san shi to sai muka rude